This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 29 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Sarfilu, Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya. Da dafan kawo ƙarshen fadan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta akan cibiyoyin makamashi na Ukraine a jiya Alhamis. Wasu Amurkawa guda uku da aka daure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana yunkurin samar da megawatt 10,014 na wutar lantarki. Lambarin da masana ke cewa
alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa domin ita Najeriya tana da wannan potential na samar da sama da 10,014 megawatt.
Haka kuma ra'ayin cewa jami'in siyasa a kasar Ghana sun ci motar jejjeniyar zaman lafiya don tabbatar da an yi zaɓe mai zuwa cikin kwanciyar hankali.
Ganin gaskiya rigen zaman lafiya da aka yi ta gangan a dangin da duka abu ne mai amfani kullum kana ganin cewa kamar inda zaɓe ta Afirka sai kamar zaɓe ƙarshen duniya.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin. Sannan kuma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra ne shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a da za mu ji daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya da nufin kawo ƙarshen fadan da aka kwashe sama da shekara daya ana gwabzawa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta na sama sun kai hari a jiya Alhamis akan wani gini da kungiyar Hezbollah ke amfani da shi don ajiyar makaman roka masu cin matsakaicin zango a kudancin Lebanon, wato kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci. Isra'ila ta kuma ce ta bude wuta akan abin da ta bayyana a matsayin motocin waɗanda take kyautata zato 'yan ta'adda ne da suka isa wurare da yawa a yankin kudancin kasar, wanda ta ce hakan ya saba yarjejeniyar. A ɗayan gefen kuma ɗan majalisar dokokin Hezbollah Hassan Fadlallah ya zargi Isra'ila da saba yarjejeniyar. Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta akan cibiyoyin makamashin Ukraine a jiya Alhamis, lamarin da ya yi sanadin katsewar wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da zafafa rikicin ta hanya mafi muni, yana mai cewa ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma wasu makamai masu kunshe da bama-bamai da yawa. Harin da ya shi ne na biyu da Rasha ta kai akan cibiyoyin makamashin Ukraine a wannan watan. Jami'ai sun ce wannan kuma shi ne karo na 11 da aka kai babban hari akan cibiyoyin makamashin Ukraine tun daga watan Maris. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Moscow ta kai harin ne a matsayin mai da martani saboda hare-haren da Ukraine ta kai akan yankin Rasha da makami mai linzami na ATACMS na Amurka. Putin ya kuma ce wuraren da Rasha za ta kai hari nan gaba ta yiwu su hada da muhimman cibiyoyin gwamnati ko na jama'a da ke Kyiv, babban birnin Ukraine. Wasu Amurkawa guda uku da aka daure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing. Musayar wadda fadar White House ta sanar a safiyar Laraba ta kasance wata yarjejeniyar diplomasiya da ba a saba gani ba tsakanin Amurka da China, yayin da wa'adin shugaban Amurka Joe Biden ke dab da karewa. Ajay Alhamis, Beijing ta sanar da cewa Amurka ta maida mutane hudu zuwa China, ciki har da wasu ƴan kasar China akalla uku, da Beijing din ta ce an tsare su ne saboda dalilan siyasa. Na hudun kuma wani mutum ne da ke zama Amurka da Beijing take nema saboda ya aikata manyan laifuffuka. Sai dai gwamnatin China bata bayyana ko su waye mutane hudun ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan bayan za ta saki da labarai kafin nan. Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa tana yunkurin samar da wutar lantarki mega 10,014 ta hanyar amfani da madatsun ruwa, abinda masana ke ganin gwamnatocin baya sun sha irin wannan alƙawura. Karshe dai kuɗaɗen da ake warewa sarwanta kawai suke yi. Ga wakilin murya Amurka Ruqayyah Basha da wannan rahoton.
Ministan wutar lantarki Adebayo Adelabu ya ce Najeriya na da isasshen madatsun ruwa da za su iya samar da hasken wutar lantarki megawatt 10,014. Ministan ya bayyana hakan ne a lokacin da suka cimma yarjejeniyar sanya hannu da takwaransa na ministan ruwa Joseph Osif domin cimma muradun bankin duniya na samar da isasshen hasken wutar lantarki da kuma bunƙasa harkar noma a Najeriya. Ministan ya ƙara da cewa yanzu madatsun ruwan ƙasa na samar da kaso 20 cikin megawatt 5,000 na wutar lantarkin kasar, hakan yasa suke yunkurin fadada shi. Shin koyaya masana ke ganin wannan yunkuri? Tambaya da nayi wa engineer Dr. Aminu Sahibi kenan, wanda masani ne a harkar na'urorin samar da hasken wutar lantarki ta wayar tarho, inda na fara da tambayar sa game da ikirarin da ministan wutar lantarki yayi na samar da wutar lantarki megawatt 10,014, inda ya kada baki yake cewa
alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa, domin ita Najeriya masana masu bincike sun tabbatar da tana da wannan potential na samar da sama da 10,014 megawatt na wutar lantarki daga hydro.
To akalla megawatt nawa ne kasar take bukata domin ta wadatar da ƴan kasar da hasken wutar lantarki?
Wato akwai mabambantan alƙalumma game da yawan wutar da ƴan Najeriya suke bukata a halin yanzu. Masana sun tabbatar da Najeriya tana bukatar sama ga 45 wato gigawatt 45,045.
To kana ganin akwai wasu hanyoyi da ya kamata kasar ta bi domin samar da hasken wutar lantarki da zai wadaci ƴan kasar?
Sosai kuwa akwai hanyoyi da dama da Najeriya za ta iya bi domin cimma burinta na samar da isasshen wutar lantarki kamar yadda sauran kasashen duniya ke yi. Lalle akwai bukata a haɓaka energy mix, wato ganin gambizar hanyar samar da wutar lantarki. Ya kamata a kalli ta samar da wutar lantarki ta hanyar wind, wato karfin iska da kuma hasken rana da kuma ingantaccen hanyoyi na kuna gishirin nukiliya.
Kamar Isa Tijjani na daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum, kuma ya bayyana cewa wannan yunkuri na ministan wajen samar da wutar lantarki to lallai kam tarihi ne zai maimaita kansa.
Wutar lantarki abun takaici ne da ban haushi da ban mamaki, domin karara ta nuna cewar babu wani abu da ake yi a harkar wutar lantarki illa a fidda kuɗi a sace a raba a kasa a zuba a aljihu. Nan Obasanjo ya ce da mu sun kashe kuɗi $10,012,000,000,000, sai ga shi ministan wancan lokacin da aka takura shi ya ce ai wutar nan na mambila da ake magana ko sharan filin ma ba a yi ba, amma babu kudin. Kuma ma wai zancen da ake yi na 14 megawatts yana zai kai a Najeriya? 14 megawatt bai kai mafa, bai kai wutan da yake airport din London ba, ko masallacin Haramai.
Yanzu dai kasar na samar da kasa da megawatt 5,000,000 ga mutane sama da miliyan 200, kuma kasar ta fuskanci daukewar wutar lantarki su 11 a cikin shekaran nan. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gai da Ruqayyah Basha. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Mayakan ƴan tawaye sun toshe babban hanyar Damascus zuwa Aleppo a jiya Alhamis. abinda wani mai sa ido ya ce wannan farmakin na daga cikin manyan harharan da suka yi sanadin kisan mutane kusan 200 ciki har da farar hula da harin sojojin saman Rasha ya ratsa da su kwana daya kafin aukuwar lamarin kungiyar HTS da kungiyoyin da ke kawance da ita sun kai wani harin bazata a yankunan da ke karkashin ikon gwamnati a arewacin lardin Aleppo lamarin da ya haddasa kazaman fadan da ba a ga irinsa ba cikin shekaru da yawa a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory da ke Syria Amurka da Turkiya dama sun ayyana kungiyar ta HTS a matsayin kungiyar ta'addanci Adadin waɗanda aka kashe a fadan da ake ci gaba da gwabzawa ya karu zuwa 182 ciki har da mayakan kungiyar ta HTS 102 da wasu 19 daga kungiyoyin kawancen HTS din sai kuma sojojin gwamnati da mayakan kungiyoyin kawancen su 61 a cewar kungiyar sa'idan Rasha dai abokiyar kawancen shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ce a shekarar 2015 ta fara shiga yakin basasar na kasar Syria Hukumar lafiya ta WHO a jiya Alhamis ta buƙaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen sa ido akan cutar murar tsuntsaye bayan da aka gano cutar a karon farko a jikin wani yaro a Amurka duk da cewa adadin na marar tsuntsaye nau'in H5N1 bai da yawa ana ƙara samun masu kamuwa da cutar a tsakanin bil'adama a faɗin duniya a cikin shekarun baya-bayan nan a cewar jami'ar hukumar WHO Maria Van Kerkhove a yayin wani taron manema labarai a shekarar 1996 ne dai cutar murar tsuntsaye nau'in H5N1 ta fara bulla amma tun daga shekarar 2020 yawan barkewar cutar a tsakanin tsuntsaye ya karu mataka haka kuma an samu karuwar adadin dabbobin da suka kamu da cutar
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla a daidai lokacin da babban zaben kasar Ghana ke tunkarowa masu neman shugabancin kasar sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a Accra babban birnin kasar gabanin zaben kasar da zai gudana a ranar 7 ga watan Disamba mai zuwa lamarin da masu sharhi ke ganin yarjejeniyar za ta bada gudunmawa wajen samar da zaman lafiya wakilin Hamza Adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hado mana
Taron da aka gudanar a Accra babban birnin Ghana ya samu halattun masu ruwa da tsaki kan harkar zaben kasar da suka hada da jam'iyyun siyasa da hukumar zabe da shugabannin addinai da 'yan sanda da alkaliyan alkalai ta kasa sai dai kuma wasu manyan jami'an diplomasiya yayin jawabinsa Dr. Muhammad Ibn Chambas babban wakilin kungiyar tarayyar Afirka mai kula da daki da bindigogi yayi kira ga al'umman Ghana musamman jam'iyyun siyasan da su kaurace wa tashin hankula a lokacin zaben watan Disamba mai zuwa ya jaddada muhimmancin tabbatar da gudanar da zabe cikin limana domin kaucewar hutunin da basu dace ba daga masu sa ido na kasa da kasa waɗanda za su yi yin tasiri ga kasar John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai adawa ya ce ya kamata duk waɗanda sun ka sanya hannu su yi kokarin cika alƙawalin da suka yi a aikace kada ya zama a rubuce kawai tsohon shugaban Ghana na bukatan da 'yan sanda su tabbatar da isasshen tsaro ga al'umma la'akari da mace-macen da aka yi a zaben shekarar 2020 da ya kai 8 tare da hare-haren da aka kaima wasu al'umma a lokacin zabe
to this is that less it remains just a piece of paper
shi ko mataimakin shugaban kasar Ghana kana dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar MPP Dr. Mahmudu Bawumia ya ce a shirye yake kuma yana bukatar da al'umman Ghana su bada gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya inda yake cewa Ghana za ta yi nasara kuma za a samu zaman lafiya
Ghana will win and peace will reign
an dai shafi watanni majalisar wanzar da zaman lafiya a kasar na ta kokarin shawo kan hankalin jam'iyyar NDC mai adawa domin ta amince ta sanya hannu a yarjejeniyar Sheikh Salman Hassan mamba ne a majalisar wanzar da zaman lafiya a Ghana ya ce ko shakka babu wannan babban nasara ne
in an ka samu ga shugabannin waɗanda jam'iyyoyi dake da mabiya masu yawa sun sa hannu akan neman zaman lafiya da kwanciyar hankali zai sa mabiyan duka su ma su gane kaman al'amarin siyasa ba al'amarin fada bane an kare shi sa babban nasara ne sosai gare mu
shi ko Shu'aibu Sharif mai sharhi ya yaba da wannan mataki
ganin gaskiya yayin da zaman lafiya da aka yi kasan da a jami'o'in da duka abu ne mai amfani kowanne san zaman lafiya kullun kana ganin cewa kaman inda ya zabi a kasar Afirka sai kaman za ka karshen duniya wannan fargaba da tashin tashi hankula da mutane ke ciki da gaba da hadi so shi wannan jejejejen da aka yi yana da kyau abin da yana amfani kwarai ya kawo kwanciyar hankali da kuma rashin fargaba da yawa
wato al'umma ko sun tofa albarkacin bakin su bisa wannan yarjejeniyar da aka kulla
Suleiman Al-Arif Billah zaman lafiya shi yake sa ka ci abinci ka koshi ka kwanta zaman lafiya shi yake sa kai harkoki in wadanga duka ba sami su ba ba a samun wadanga da na gaya maka dan shi zaman lafiya babban alheri Allah ya ba mu shi gana
Muhammad Ahmed Bukhari wannan alkawari da an kai ba ga manyan kai ba har ga mu ma mu za mu taya su dinke wannan zaman lafiya Allah ya zaurar da gana lafiya yanda za mu ga farkon zaben ga to Allah ka nuna mana karshen sa Allah ka sa dukkanin mu mu yarda da hukuncin Allah
gana dai na ɗaya daga cikin kasashen Afirka da ke da dorewar demokradiya kuma fatan al'umma ita ce a kammala zaben lafiya Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gai da Hamza Adam wannan shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 9340960 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga ka da lokacin da ake so za a iya shafakan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye mu yanzu kuma sai shirin manuniya
shimfidar shiga zaben shugaban kasa da ƴan majalisa a Ghana ya sa yakin neman zabe ya ƙara kuna
Jamdawali Mama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia severally amma Alhaji Dr. Mahmud Bawumia goda musulunci bai zage shi ba bai rama bai ba
ka samu mutum ya je da campaign ke ce ma kaman ka vote ma kai musulmi ka vote ma Christian haramu ne
tuni dai su ma matan ƴan takarar shugaban kasa na jam'iyyu biyu da za su gabza a zaben watan 12 wannan shekara suka yanki wata sabuwar ga yauna
We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the
people. Ito chini ni mukasanchi masi isadde sa wanya inyemanza don Mahama gajama.
Tu kome yasa al Umar zangon da ke gana gangara gangara gazar juna.
Don't carry one number monopoly na NDC atkins zangon na haris mo zuko wasa kada shuka bangata. Don muta na zangon fe dada su mufa na kaga zangon yara bushi na yanzu.
Wada namba so man ta umu katata o chicken tali muren lako da chitu wana nishiri na... Manunia Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kukkuta lunguna da sakuna shiri na 197 cikin jerin shirin manuniyan da ke hankoran haska kawo masu sauraro mafita dare da rana mai yuwa neman mafitar kuma amana tattara tarin kur'u ta sa dan takarar shugaban kasa a Ghana na jam'iyyar MPP Alhaji Mahmud Bawumia neman muhawara da John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC don kawai a baiwa al'umar kasar dama su auna
I am looking forward to a debate with John Mahama on the economy on the
government muhawara da John Mahama akan tattalin arziki don da shi kasa da mulki amma yana gudu daga muhawara mutanen su sun ce baya son yin muhawara amma baya son yin muhawara ne saboda ya san zan fallasa shi zan fallasa manufofin sa marasa amfani yace yana da tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ya kasa yin bayani akai kwanko ne shi ganga ne kawai mai zagi idan muka hadu da shi gemu da gemu don mu yi muhawara kasar nan za ta gane inda manufofin mu suka dosa
sai da kuma dan takar shugaban kasa na babban jam'iyyar adawa ta NDC a Ghana John Dramani Mahama ya ce ai al'umar Ghana sun gane abubuwan da ke gudana
let me take you down memory lane in 1992 there was an election in America. It was between Bill Clinton and George Bush.
Ali Ferry tara da sukun din. Ai zabe a America tsakanin Bill Clinton da George Bush senior. A wancan lokacin tattalin America na cikin wuyacin hali. Kamar yadda tattalin arzikin Ghana ke cikin rikici a yau. Ko sa abinda mutanen Clinton suka ce magana tattalin arziki ake yi a yau. Ina maimaita wannan kalmar. Wannan zaben da zamu yi na tattalin arziki ne wawa kawai. Ba game da duk waɗannan abubuwa marasa amfani ba ne. Game da tsari ne mai kyau. Kuma kamata kana kuri a bayan muhawara ba kullana na ta tattalin arzikin kasa wannan gaskiyar kenan me yasa kake gudun magana kan tattalin arziki domin an kawo ka ne don ka gyara tattalin arziki
dai jigajigan jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana irin su Malam Adam Sabo suka fara sukuwar sukar dan takarar jam'iyyar adawa da suka ce yanzu dai ya riga ya zake wajen yada kalaman tsana
sarakai ba na batun batun shanin Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia malamai na batun shi ajirai na batun shi in fact kowa matasa duka na batun shi wai ya za sake fuskan batun shanin siyasa na Ghana kuma mu da gaskiya dai inda muka kai gadi ma zagi da gaskiya tango social media na nan da sauran shi jam da wani mahama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia severely stupid don be silly akwai videos nan da ake dubawa ina sama kana gan wannan duka amma mu ya buna dadi kore kaman Alhaji Dr. Mahmud Bawumia ya gode musulunci bai zage shi ba bai rama bai ba kuma bai jawo magannan da zai kawo bacin rai ba kuma mu kana muka mutum da campaign mu kenan
shi kuwa jigon jam'iyyar adawa ta NDC a kasar ta Ghana Alhaji Mahdi Jibril ga yawo duniya yake cewa ai gogewar dan takar shi ta riga ta bayyana
muna batun 24 hour economy wanda zai ba matasa opportunities aiki wanda ma zai bari increase in batun security mu my expand recruitment team police and security kuma wadanda gane sun san da san ma da ai aiki da jama'a amma yayi shekaru uku kade ko fudo wanda zama ke mulki as against 8 years in the MPP yayyo as amun je campaign mu dai alhamdulillah in Allah ya da mana sai yadda kamar John Mahama dai zama president the next president in Ghana ka samu mutu ya je da campaign shi Christian ce ma kai musulmi ka vote ma Christian haramu ne ce man ta kama da kai shi a sai Ghana mai election da ke yi mutun aljini ba shi bane amma mutun wa zai yi aiki
a gefe guda kuma uwar gidan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MPP mai mulki a kasar ta Ghana Hajiya Samira Bawumia ce ta gabata a gaban matan zangon da tace ta zo ne dan ta rusuna
mun tura yara wasu gaba yau zangon namu ya kai mai muka ci mun sai maki wasu ki tsaya zamani mun mai muka ci mun hakuri yau ta zo ce bugu alheri da
kuka
sarauta na ku ne
ita ma dai uwar gidan dan takarar shugaban kasar jam'iyyar adawa ta NDC Lordina John Mahama ta ce manufofin mijinta kawai ya kamata mata su tattauna
we must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the
people ita ce ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a mutum ne da yake da gogewa shugaba ne mai gaskiya da riƙon amana kuma shugaba ne da zai kullo da tattalin arzikin awa 24 don samar da tsarin ayyukan yi tilas ne a ji shi a kowane lungu da sako na kasar nan wani ne zai kai wannan sako ga jama'a fiye da mu mata ina ba ku tabbacin cewa za ku samu goyon baya na 100% idan muka jajirce za mu iya kawo canji kuma mu gina Ghana da muke so tare da John Mahama da NDC
tun dai saka siyasar addini ta fara rarraba kawunan al'ummar zango game da zaben shugaban kasar na Ghana
autan hadima Ankara Ghana mun dade muna siyasa a kasar nan ba mu saba tamu waɗannan rarrabuwan kai kaman na bana ba wanda yake nuna kamar an sa addini a cikin siyasa alhamdulillah wanda ke kai yanzu shi ke kai wanda kuma yake nema ya taba yi shi sa ai dubawa zamu yi mu ɗan zango fa mun iya siyasa
sunana Abba Jibrin Abdul Hamidu dan karamin Bawumia dake da kuma amma ne ita siyasa ko in ce zaben wannan shekara na shugaban kasa a wannan kasar tamu ta Ghana a wannan shekara ya kawo cece a tsakanin al'ummar zango kun ci nuna musulmi wani abu ne da ya samo asali daga jam'iyyar adawa ta NDC wanda sun sha kalubalantar jam'iyyar MPP akan bata son mutanen zango bata son musulmai to sai jam'iyyar MPP mai giwa da mulki a hannu sai suka ba wa musulmi takarar shugaban kasa a wannan jam'iyya to nan ki samu dama kuma ɗan jam'iyyar MPP suke kalubalanta ɗan jam'iyyar NDC akan to yanzu kun ce ba a kaunar mu ba a son mu to yanzu gashi an ba wa namu dan haka mu ne muna tare da Dr. Mahmudu Bawumia kuma muna goyen bayan sa kuma da ikon Allah wannan tarihi za a kafa shi na musulmi na farko da ya zama shugaban kasar Ghana
to lalle kan an samu baraka ne saboda MPP sun zo su yi homework sai aiki sai su bincike sun ga me yasa mutanen Zango ba sa son su ga cewa sun ma mutanen Zango laifi Rollins ya zo da shi da NDC sun zo nan kuma NDC Zango gata to suka yarda da su kare wannan abin mafarin da ka zo gaba Ali Muhammad mataimakin shugaban kasa har za ku ja wajen kan Bawumia sun zo ba ma Bawumia mataimakin kasa ya kawo su zo gaba da Zango ministry don su kare wannan monopoly na NDC a cikin zangonnai har sun zo gaba da tiketin shugaban kasa dan mutanen Zango su yarda da su san cewa suna son su mun fara da ga Zango ya rabu kenan yanzu
kina cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kefe musu fa kare karewa suke kullun kwana domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 910 ne su yi sallamar sakin kudirin da suka riga suka dandana kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku Idris Abdullah Bako da Rizwan Abbas na Ghana da suka gane ganuwar gangan da mana muryo da cikin su babu fitina ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirye an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
a gani da na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihin mu ta yau juma'a
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar haka na ibn limamu izalar da birawa kama ta suna da ke masallacin jama'an jami'ai kanan plato ina nasiha ga al'umma musulmi a duniya gaba daya mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu kyautata wa ƴan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya kuma zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci Allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganar da ba daɗi su ganci a ba musu rikici da zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ce ne amma silawu silawu almu'min as-sabr wa ad-du'a ma dalla da makamu mu'mini hakuri da yin addu'a Allah ta mu addu'a Najeriya Allah ya hada kan mu Allah ta mu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakanin mu shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai wannan shine ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a jita su yan al'umma so kuma shugabanni su yi adalci dan duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira ne in ya koma wajen Allah ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki gidan jama'a Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Allahu 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 Allahu.
To Allah ya saka da alkhairin sa. Da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma fa wannan karan a takeice.
To a takeice, Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya da nufin kawo ƙarshen fadan da aka kwashi sama da shekara daya ana gwabzawa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta na sama sun kai hari a jiya Alhamis akan wani gini da kungiyar Hezbollah ke amfani da shi don ajiyar makaman roka masu cin matsakaicin zango a kudancin Lebanon, wato kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ƴan ta'adda. Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta akan cibiyoyin makamashin Ukraine a jiya Alhamis, lamarin da ya yi sanadin katsewar wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da zafafa rikicin ta hanya mafi muni, yana mai cewa Rasha ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma wasu makamai masu kunshe da bama-bamai da yawa. Wasu Amurka guda uku da aka daure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing.
Masu raro baki da abin da ya sauke kenan a shirin mu na yanzu sai kuma sandal Asir da misalin karfe 4 na yamma za a ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu da suka gabata sai a ziyarci shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu a madadin Madam Dauda ta yi gabatar da wannan shiri sai kuma Dadi Balawi wanda ya hada tare da Bada Umarni Hamad injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumin da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.